Allah ya ba ta kuwa saboda Allah ya ba ta kuma yayin mun na hadin. Wa inna sayyidina Muhammadun Duk wani yaki da wani yaki a yayi da wake shi ka fara mu kamar da alama Thank you. Thank you.